إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. باي هكا ان uwa musulmina cikin wannan unguwa mai albarka muna isar da gaisuwa ta addinin musulunci zuwa ga dukkanin ma'adarta wannan waje mai albarka da ma wanda sauti yake isa zuwa gare su suna nesa. Ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau muna biyu ga watan safar, wata na biyu a jerin watannin musulunci, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1448. Muna ma Allah ta'ala godiya wanda da rahaman shi da ikon shi da kaddarawan shi da yardan shi da ganin damar shi da tsarawan shi ya hada mu a cikin wannan unguwa mai albarka a karkashin gayyata ta ɗaya daga cikin ɗan uwa da Allah ta'ala yi masu arziki da albarka ta samun aure. Yaga ya dace a zo a gabatar da wa'azi a tunatar da mutanen unguwa abin da ya shahi dokokin Allah ta hanyar ayoyin Alkur'ani mai girma da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tabbatattu. Saboda haka muna farawa da yin addu'a ga wannan aure, Ubangiji Allah ta'ala ya shata ta ruwan albarka cikin wannan aure. Allah ya taka ka albarka cikin wannan aure, Allah ya tsiratar da wannan aure daga dukkanin tsegumi da tsaniya da hayaniya, Allah ya kiyaye wannan aure game da tsiya da tsiwa da zama a tsumma, Allah ya sanya albarka cikin wannan aure. Ubangiji Allah ta'ala ni santar ma wannan aure dukkanin wata fitina da dukkanin wani sharri da dukkanin shaitanu na mutane da na aljannu. Allah ya sa aure ne wanda yake cike da albarka. A gurguje zan yi magana bisa kan wato siffofin da ake buƙatar a samu a kotan namiji lokacin da ake neman aure. Akwai wasu siffofi wanda su ne ake so a samu, idan an same su to shikenan an dace da mijin aure insha Allah. Sannan a ɓangaren mace ma akwai siffofi wanda su ne ake son a kalla, su ne ake so a samu tattare da iya mace. Idan wadda ake neman aurenta aka dace da tana da waɗannan siffofin to an dace da aure insha Allah ta'ala. Waɗannan su ne zan zana a gurguje, bayan na zana su a ƙarshe sai in zano kuma wasu miyagun siffofi wanda ba a son a same su ga ɗa namiji da kuma wasu miyagun siffofi wanda ba a son a same su ga ɗiya mace. Na farko mu sani cewa ƴan uwa musulmi dacewa a cikin aure yawanci yana dogara ne akan dacewa a wajen zaɓen wanda za a aura da kuma zaɓen wanda za a aura. Kasantuwar aure wato shari'a ce ta Allah, tsari ne na Allah, ibada ce wadda a kanta ake gina fami, ake gina zuri'a. To shi yasa yana da mahimmanci ƙwarai tantancewa a wajen zaɓen abiki ya zama a cikin zamantakewa aure da kuma tantancewa a wajen zaɓen abokin zama a cikin lamarin aure. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ababe guda huɗu suna cikin alamomin dace. Duk wanda ya tattara ababe guda huɗu to ya samu dace, ya samu jin daɗi na rayuwa. Ai manzon Allah sallallahu ya zana ya ce na farko shine mace ta gari. Duk mutumin da ya samu mace ta gari mai ɗabi'un kirki to wannan ya samu dace a ɓangaren abinda ake ce ma jin daɗin rayuwa, to ya samu kashi ɗaya cikin huɗu. Na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wato shine gida mai yalwa. Duk wanda ya samu gida wanda ba mai kunci ba, mai faɗi, mai yalwa, to wannan ya samu daga cikin abubuwan da ake ce ma jin daɗin rayuwa. Na uku shine wato abun hawa lahiyayye, duk wanda ya samu abun hawa lahiyayye ba mai wahalarwa ba, wannan ya samu wani kaso daga cikin abinda wato ake cema jin dadin rayuwa. Inan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zana waɗannan ababan guda hudu a matsayin ababe wanda in aka tattara su to an tattara jin dadin rayuwa. Mahallin shahidi cikin su shine wato mata ta gari, tana ɗaya daga cikin abin da ake ce ma jin dadin rayuwa, wanda in mutum ya same shi to ya tattara jin dadin rayuwa ko kuma ya samu wani kaso. Saboda haka akwai buƙatar duk mutumin da zai yi aure ya natsu ya zaɓi mace wadda take karɓa sunan mata, ba wai kawai da mutum ya tashi aure ba ya zo ƙarƙashin inuwa in mai aure ta wulga ya gayyato ta, wai uwar ɗiyan shi ce yake zaɓe, in mai fara ta wuce ya kira ta, wai uwar iyalin shi ce nan yake zaɓe, in mai sai da dawo dawo ta wuce ita ma duk wanda ta wulga kawai shi ya gama ta. A wannan aikin bunsurai ne, ba aikin mutane bane masu hankali. Bunsuru shine wanda duk akuyar da ta shawo kana gani yake mata yace. To haka nan ne dan adam shi ma in ya lalace sai dabi'un shi ta koma irin na dabbobi, sai ya dawo ya zube cikin wata innuwa. Duk wanda yaga ta shawo kana shi yake waccan ya kamata a ce tashi shi. Kaga irin halin ɗan akuyoyi ne ko? Don haka ya kamata musulmi ka girmama kanka, ka bambanta kanka da dabbobi. A gulguje abu na farko da ake so zan fara zano wato ginshikan da ake zaɓan aure a kansu na zaɓan miji da farko. Abinda ake so a samu ga namiji dan ya iya zama an zaɓe shi matsayin wanda zai zama wato uban ɗiya, an zaɓe shi a matsayin wanda zai iya zama miji, abu na farko shine ana son ya kasance mai addini. To wannan na farko kuma shine mahihici, shine mahi mahimmanci. Lalle ne namiji ya zamo mai addini. A musulunci haramun ne mace ta auri wanda ba musulmi ba, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi a cikin Alkur'ani yace kar ku aurar da ƴaƴanku mata ga waɗanda suke mushrikai ne. Wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu, kar ku auri, kar ku aurar wa mushriki ƴaƴanku har sai mushrikan nan sun yi imani. Sai Allah ta'ala yace wala amatun mu'minatun ko wala abdun ne ko, wala abadun mu'minun khairun min mushriki, bawa mummuni yahi alheri akan mushriki. Sai yace walau a ajabakum, ko da shi mushrikin ya burge ku, menene zai sa burge ku? Wata kila ya burge ku saboda yana da tumbi, Allah ya azurta shi da kuɗi. Wata kila ya burge ku saboda yana da mota, wata kila ya burge ku saboda yana da kyawun halitta, Allah ya yi shi kyaukyawa ne a zahiri amma mummuna ne a batini tunda ka hoye ni. To sai Allah ya ce ko da wannan mushrikin ya burge ku, to bakin bawa ya fi alheri, auren bakin bawa ya fi alheri akan auren mushriki. Saboda haka ginshiki na farko, tushe na farko wanda ake son mace ta gina zaɓan mijin aure akan shi shine ta zaɓi wanda yake da addini. Ba wai mace ta zama sakara ba, tana matsayin ɗiyan musulmai, amma ita ta zama wata irin jahila baka ballagaza, ita wanda ya tara gashi fili guda ga kai shi ke birgita, ita wanda yake barawan unguwa shi ke birgita, ita dan gwaitan unguwa shi ke birgita, sakaran unguwa ko ma bayan unguwa shine yake rudar da ita yana birgita. Wanda ta yi haka ya nuna ita ma duhun kai gare ta, bata san abin da take yi ba. Duk wanda kuma ya kuskure wajen zaɓan mijin aure, duk maccen da ta kuskure wajen zaɓar mijin da za ta aura, to ya kamata ta zaɓi illuwar da za ta zauna ta yi nadama tun yanzu, domin wallahi sai ta yi nadama. Dole ne a ɓangaren aure mace ta hihita addini sama ga komi, ya zama na kwaɗayinta shine ta samu namiji mai addini. Yana daga cikin abin da ake gano cewa namiji yana da addini da shi shine abu guda ɗaya tal ake kallo, in an ga lahiya launi to insha Allah wannan namijin yana da addini. Menene? Hoton sallar shi kadai zaki kalla, yaya alaka shi take da sallah? Eh zama ne mai wasa da sallah ne, to in kika zabe shi, in kina neman wanda ta yi shi wuya a cikin aure, to ki kawo kanki ce ci ta farko. Na rantsa da Allah duk katan da sallah bata dame shi ba, wallahi tallahi kulawa da hakkinki ba zai dame shi ba. Duk rigejin katan da bai damu ba da ya tsare hakkin Allah, to kake tsammani ke ya damu akan ya tsare hakki in kin gaina nuna miki wato soyayya ko wani waye na sati ɗaya ne ana wuce sati tsakaninki da shi kawai sai tsawa kamar kwamfani ba abinda zai zama tsakaninki da shi kawai sai tsawa da umarni ke ikaza barka barasa shi aka zai dora miki magana saboda ke kika ce kika zabo shi kin yi mugun zabe saboda haka mace in tana so ta dace a bangaren aure to ya kamata ta kalli bangaren addini ana hihi ta namiji saboda addinin shi manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid idan namiji yazo neman aure kun yadda da addinin shi kuma kun yadda da halayen shi da dabi'un shi manzon Allah yace ku bashi aure addini kawai ake kallo ku bashi aure manzon Allah yace idan ba ku aikata haka ba ba ku kallan addini a ba lokacin aure wani abu daban kuke kallo ta kul fitnatun fil ard to fitina za ta kasance a bisa ban kasa wa fasadun arif da kuma banna mai fadin gaske dan kan ga banna da fitina sun yi yawa fitintunu sun yi yawa matsaltsalu sun yi yawa a cikin zamantakewa ta aure saboda wasu sun yi kunnan uwar shaggu da maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta dauke ta abin kimantawa ba yau in ka ji an zo neman aure a wani gida an zo neman auren wata ana ta buda ana murna ana kashewa wagga ta ba wagga hannu a kashe wanta ta dace wanta to wani mutum ne yazo da katan ciki da katuwar mota cikin nan sai a ta murna ana ganin kamar ta dace dade shi wannan mutumin dan hillar kanu ne oho dade shi wannan mutumin wato maciyin amana ne maciyin riba ne wannan dube damu mutane ba a yanzu sau da yawa saboda lalacewar zamani in kaga talaka ya sallamo neman aure to sai a ce to ai ya kamata istihara zan ga an tana arwallahi sallan istihara ba ta amma in mai kudi ne babu bukatar istihara kawai an yarda sa'a ta samu to sai sa dai a takaice dinshiki na farko wanda ake son diya mace ta aza neman auren ta akan shi shine mi shine addini sai na biyu shine wanda zaki aure ana son ya kasance ya san wani abu na alqur'ani insha Allah ko da dai daga alam tara kaifa zuwa nas surorin nan guda 10 kin ga alam tara kaifa daya sai wannan sai quraish li ila fi quraish biyu sai ma'un ara'aytal ladzi uku sai na hudu inna tsaina kalkausar hudu sai na biyar kuliya na shidda idza jaa na bakwai tabbati yada na takwas qul huwallahu na tara qul a'udhu birabbil falaq na goma qul a'udhu birabbin nas insha Allah a ce an gwanki ya iya wannan surorin guda 10 to madalla amma a ce kotan qur'ani wanda zaki aure zero bai san komai ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innal ladhi laysa fi jawfihi shay'un min alqur'an kal baitil kharib yace duk wanda babu komai cikin kirjin shi na alqur'ani a kirjin shi babu alqur'ani manzon Allah yace wannan kamar rusassan gida ne shi dan haka kin auro rogozazzan namiji rusassan namiji kika auro dan haka ana son ba wai dole sai mahaddacin qur'ani ba amma dai karamci dai ana son a samu akwai wasu surori na alqur'ani tattare da shi kenan ba a son musulma ta aure namiji wanda Fatiha ma bai yi da iyata ba in yi a'udhu to sai an tara buhu saboda yawan jaran da za a samu to kaga wannan ba namijin aure bane ana son namiji ya zamanto dalilin da yasa malamai suke zana wannan cikin sifofin da ake sai a samu ga namiji domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aurawa wani sahabin shi wata mata sai ya ce kad zawwati tuka habi ma ma'aka min alqur'an na aura maka ita saboda abin da ke tare da kai na alqur'ani sifa na biyu na uku ana son ya kasance wanda zaki aure yana da dabi'u yana da halaye na kirki kin ga ga addini gashi akwai wani abu na alqur'ani tare da shi sannan kuma gashi yana da dabi'u in kika zabi mutumin da bai da dabi'u to tinka a daura auren zai fara wulakantar da uwayenki tinka a daura auren zaki za ku fara ganin munanan dabi'u tattare da shi shi kuma kyawawan dabi'u alama ce ta cikar imani. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace akmalul mu'minina imanan ahasanuhum akhlaqa, wanda yahi masu imani cikar imani shine wanda yahi su kyawawan dabi'u. Malam, ana san kato ya zama yana dabi'u na kwarai, amma a ce kato ba abinda ya iya ce iskanci kawai da zubarishin mutunci, a wannan katon an yi asara shi, an yi barin shi, an yi barin shi sai dai a mai kabbarori guda hudu saboda wannan gawa ce. Don haka daga cikin wato nagarta ta namiji da ake so shine a same shi mai dabi'u. To shi kuma dabi'u daban, karatu daban, ko ka iya samun mutum mai karatu ne amma bai da dabi'u, wallahi ga karatu amma fa ba dabi'u, in kai mu'amala da shi sai kai mamaki, wai malam wannan ne mai wa'azin nan, saboda yahi kunama cizo, yahi maciji sara, da karabe shi gam makarabe maciji. Wannan ana samun mutum Allah ya bashi ilimi da karatu na addini amma dai baya da dabi'un kwarai, to ba irin shi ba ake nema aure. Ka san da yawa daga cikin mata yanzu in sun tashi aure, wata ma kawai a bidiyo ne za ta ga wani ustazi ya shace game yana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai kaga mun tahazzuba suke tana kaga wanda suka san aure nan. Ko kuma in taje yana bayani bisa kan dokokin aure abun burgewa, sai ta jibi shi ma haka yake gidan shi, sai ta kwadayin auren shi. To ya kamata ki gano cewa akwai waɗanda suna yin bayanin yanda ake zaman aure amma kuma su ba su irin wannan zaman. Sannan ya kamata ki fahimci cewa mai karatu daban, mai dabi'u daban. Kina iya samun wani bawan Allah watakila shi alqur'ani izo guda gare shi amma dai yana da dabi'un kwarai, yana da halaye irin wanda ake nema a musulunci, to wannan shine ake son mace ta yi fadayin auren shi. Sifa ta hudu, ana son wadda wato ana son ya zamanto wanda zaki kwadayin auren shi ya zamanto ya fito daga yanki nagartacce, ma'ana cikin jama'a wanda suke ana yaban su. Kun san wato zama da madaukin kanwa, inji Bahaushe yace mi yace yana sa farin kai, anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi. Mutumin kirki in ka zauna da shi kana gogo kirki, koda ka dan iska ne, ɗan iska in ka zauna tare da su koda kai mutumin kirki ne kana gogo iskanci. Saboda haka masana suka ce idza ma sahibtal qauma fashab khiyarahum wa la tashabil arda fatardi ma arradi. Idan zaka zauna da mutane to ka zabi zababbin mutane ka zauna da su, kar ka zauna da lalatattun mutane sai ka lalace kai ma tare da lalatattu. Mu sani cewa kullum abinda yasa Balarabe da jimawa yana da wani karin magana da yake cewa is'alil jar qabla dar, ka dora tambayar makwabci kamin ka tambayi gidan da zaka zauna, ma'ana kamin ka zabi gidan da zaka zauna ya kamata ka fara binciken waye makwabcin, gwalgwadon makwabtan da ke unguwa mutanen kirki ne masu dabi'un kwarai, masu kara, masu wato sanin ya kamata, masu tsare haƙƙin makwabtaka. To ire-iren saboda mutuncin wannan makwabtan sai kai kwadayin zama a wannan unguwar. Amma ko da ka duba ka gani ai cikin unguwa kaza wanda zan yi makwabtaka da su sune suwane da suwane, la ilaha illallah, to ko da ka riga ka sai gida saidawa ake, aka gano makwabta mutanen banza ne. Saboda haka dai a takaice ka in yi dogon bayani akan wannan gabai, in za ka yi aure ana son ka je cikin mutanen kirki, yankin da aka san yanki ne na mutanen kirki. Bari in bada wani misali, ko da yake in na bada shi zai yi muni, bai kamata in bada shi ba. A nan cikin Maraɗi yanzu ai kowa san unguwa unguwa ko, to sai ka tashi aure sai ka tai unguwar kaza ka ɗebo. Su ƴan unguwar su da karan kansu suke takama da su ƴan iska, duk wanda ya taso bugun gaba suke suna cewa su ne ƴan tasha, su ne ƴan iska na unguwar kaza. To shikenan sai ka je wannan unguwar sai ka ɗebo mace, sai ta zo tai ta zuba ma iskanci da rashin mutunci. To nan sai mu ce wa kai ka da harko, dama ana son wato wanda yake zaune cikin mutanen kirki shine ake tsammanin ya zama na kirki, amma wanda yake zaune cikin mutanen banza in ka ɗebo to ana kyautata ma zaton cewa ka ɗebo ɗiyar banza. Saboda haka kenan ana son namijin da zaki aure ki kalli tukwana yanayin inda yake a wace unguwa yake suwa da suwaye abokanin shi Bahaushe yace abokin barawo barawo ne to abokin mai gaskiya kuma mai gaskiya ne dan haka ana sa ran idan abokanin shi mutanen kirki ne kun san ana samun wani mutum wanda shi dai ba dan iska bane amma abokanin shi ɗan iska ne to kun san ko me yake sanyawa haka to in kuka ga mutum shi ba dan iska ba amma abokanin shi ɗan iska ne to cikin zuciyar shi iskanci yana burge shi shi ba zai iya aikatawa ba amma dai a iskanci gaban shi yana jin dadi to shi yasa ya zabi abokan ɗan iska amma inda a zuciyar shi iskanci ba burge shi wallahi bai iya zama da su ana samun wanda da kansu dai ba zai aikata shirme ba da iskanci amma ai yana kallo wannan yana faranta mai rai yana jin dadi to kaga kenan a takaice dai duk mutumin da ya zamanto ba cikin mutanen kirki aka san shi ba to zaben shi zaben gaibu ne zaben shi matsayin miji wato zaben rabon ayi ne in kina neman auren rabon ayi auren kaddara auren mugun abu auren tsiya to shine irin wannan auren sifa ta biyar ana son ya zamanto mijin da zaki aure ya kasance yana iya daukar dawainiya aure yana iya daukar dawainiya aure saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na Abdullah ibn Mas'ud wanda yace manzon Allah yace ya ma'ashara shabab ya ku taron matasa ya ku taron samari manistafa aminkum alba'ata duk wanda daga cikin ku yake iya daukar dawainiya aure faliyata zawwaj to yaje ya aure menene dawainiya aure malamai suka fassara abu biyu suka ce abu biyu ne dawainiya aure duk wanda yake iya su to yana iya daukar dawainiya aure abu na farko shine wanda yake iya daukar dawainiya ta ciyarwa shayarwa ba da wurin zama matukar bukatun da ake da gidan aure yana da sana'a ko yana da wata madogara da yake samun kudi na iya daukar wannan nauyin wanda yake iya wannan ya iya daya sai dayan dayan shi kuma shine saduwa da matar da ya aura dan akwai wanda bai da lafiya ko da yayi aure wannan saduwar ba zai iya ta ba to baka cikin wanda aka ce su yi aure idan kai ladihi ne misali ko kuma kana cikin waɗanda suna da wani ciwo wanda yake hana su motsi kai ba cikakken namiji bane ta bangaren karfi na wanda ake ce ma da namiji to idan kan rasa wannan kai ma ka rasa ikon da manzon Allah yace wanda yake da shi yayi aure saboda haka sai ka je ka yi ta azumi ka yi ta salatin annabi da zikiri har Allah ya aiko mala'ikan mutuwa ya cabe ka daga cikin abu na shidda sifa ta shidda shine ana son mijin da zaki aura ya kasance mai karhi ne a karhin jiki sannan kuma amintacce ne ga karhi ga amana haske kan haske kenan ma'ana karki auro ranke ranke wanda yana tafiya kamar iska ya kada shi a ke auro katan gaske wanda yana da karhi a gangar jikin shi sannan kuma yana da amana malamai suka ce abinda yasa ake son wannan domin annabin Allah wanda Allah ya bada labarin shi a cikin suratul qasas ya zaba wa diyar shi mai waɗannan sifofin yace inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin lalle mahi alherin wanda ake dauka koda aiki ne balle dauka wajen aure to ana son a zabi mai karhi na gangar jiki sannan kuma mai amana in karhi da amana suka hadu shikenan an samu abin da ake so amma in ya zama na karhi ne zalla babu amana to zai ci amana ki in kuma ya zama na mai rukun amana ne bai da karhi shi ma nan tawaya sifa na gaba na bakwai daga cikin sifofin da ake so ana son mijin da zaki zaba a matsayin mijin aure ya kasance kufi'in ki ne menene kufi'i shine wanda yake daidai da ke a mataki na rayuwa wanda yake daidai da ke a mataki na zamantakewa wanda yake daidai da ke wato a mataki na wayewa kana zamana an dan samu kusanci ko da akwai yar tazara to ba sosai ba bangaren zamantakewa bangaren karhi na rayuwa bangaren wato wayewa ta rayuwa in kika auro wanda ya dara wato in kika zabi wanda ba daidai da ke ba to tangarda za a samu shi wannan daidaiton da malaman fiqh suke cewa ya kamata a same shi tsakanin mace da namiji a wajen aure abinda ake nufi da shi kawai shine zaman to kar mace ko kuma kar namiji ya tashi aure yayi wato dogon hawa ƙwariya ta bi ƙwariya in ana son a zauna lahiya shine ƙwariya ta bi ƙwariya ko to amma idan aka hada ƙwariya da ƙarihi ya kake gani fashewa za ta yi ba za su dace ba dan haka ƙwariya ta bi ƙwariya ƙarihi ya bi ƙarihi kwalba ta bi kwalba فكيف تعيش والدنيا بخير اذا طرح الحديد على الزجاج يعني مثال سيكا تاشا اوري كار تاي زمانا واكي شكرا كشا بير شي كما انغوان شكرا شي سبا اند بير نان ورن قريا شي سبا قريا هذا با قريا با قريا با شي سبا قريا هذا قريا سبا قريا تسنن مثال كي كتاشا اوري a cikin kwana tsaba kake zaune ko cikin makwayo kuma kai a cikin unguwar makwayo ma kana cikin talakawa baka cikin masu arzikin makwayo amma da ka tashi aure sai ka tai Dubai a Dubai ma sai ka nemi wanda yake kowa kudi a Dubai sai ka ce da shi kake so anya kana da hankali ai ba haramun bane a musulunci in tana son ka kana son ta amma dai a ma'auni in aka aza abin a ma'auni bai bada lamba 100 ce aka dora bisa lamba 1 dan haka yanzu in a kaddara ka san wani bai wani duhun kai gare shi shi duk ma ko da yawa ce ce yana iya cewa yana son ta kuma a iya duhun kan shi da rashin fahimta shi zai ce ba wata matsala bace in dai tana son shi yana son ta a yanzu in kana son ka gano irin wannan yana bada matsala dan Allah ya ce kai sana'ar ka misali a ce sana'ar ka shine aski kake ana baka kuɗi kaga ai sana'a ce ta neman halal kuma mai kyau ba ta da matsala ko to amma dai ai ba ta cikin sana'a wanda ake tunanin mai ita yayi arziki ko ana tunanin haka nan to ko da a ce ma kullum ma kai in ka fito wajen aikin kullum ma akwai client baka tashi sai ka bar wasu jama'a to kai nawa zaka askewa dan haka yanzu a example to sai zamana kai aikin kake nan wanza mene aski kake amma sai kace wanda kake so ka aura ita kuma ministry cikin ministerorin Niger sai kace ita kake so ka aura ita ma tace tana son ka kai ma kana son ta kuma kuka shiga soyayya aure za ku yi wannan aura akwai daidaito cikin shi babu daidaito to shine malaman fiqh suke cewa ya kamata a ce an samu daidaito dan haka dai wannan bayani akan shi shi ma yana da tsawo bazan tsawaita ba a gulguje abun na takwas wanda ake so shine wanda zaki zaba matsayin miji ana son ya kasance neman kudin ne na halal neman kudin shi ya zama neman kudi ne na halal idan aka kalla sai aka ga yo ai shi hangar da yake neman kudi ma musulunci bai yadda ba da wannan aikin nashi to ka shaidin ki da ki aure shi saboda in kika aure shi zai cida ki da haram diyanki za a cida su da haram duk abin da zai baki na haram ne shi ya dirka mutum bin shi haram kai ma dirka mu naki haram wannan hadisi yake cewa duk naman da ya fito da haram to wuta ce ta hidacewa da shi kullu nahmin nabata bil haram fan naru aula bi duk naman da ya fito da haram to wutar jahannama ita ce ta hidacewa da shi saboda haka ba a son ki auri miji wanda yake neman haram neman kuɗin shi na haram ne kawai shi kullum ba abin da ya dame shi da tsarkin dukiya shi tsarkin dukiya shine ta shigo hannun shi to wannan abun gudu ne sifa na tara ana son mijin da zaki zaba ya zama uban diyanki ya kasance yana da nisa game da shaye-shaye malama in kika yi rishin sa'a muguwar kaddara ta riga ta gudana kika auro mai shan koda sigari ne wallahi kin kade cikin zaman ki na aure zaki mutu cikin kunci domin kullum duk turaren wutan da kika sanya a cikin ɗakin ki sai wannan mugun ya kwata shi in kika auro mai shan sigari kan ma ki ma ya zanta mai shan kwaya ko mai shan giya ko mai hambada shisha wannan mai shan shisha shashasha ne ba shi ake zance ba ana zancan kawai wanda kawai ɗan karama haraka shi sigari ne yake danja an gane wanda sigari ne yake ja to wallahi tallahi duk macen da take auren mashayin taba to tana fama dan haka in an gamta ya kamata a dure jinjina mata kamata a duk shekara gwamnati ta kirawo matan mashaya ta ba su kado a ce su ne sarakunan kokari da hakuri ki zo ki gyara daki ki fesa turare ki sa turaren wuta ya tashi amma in kabusa yazo ya busa fu yakan nan sai ya lalata maki tsaki don haka yana da kyau mace ta yi hattara da auren mashayi mashayin taba idan yazo ya yi gashi gabanka ka shaki wannan gashin to masana sun ce kana wato ka kwankwadi wani mikrobu masu tarin yawa da haka dai wato matsalar dai mashayin taba yawa gare ta saboda haka da mashayin taba da mashayin kwaya da mashayin giya kai duk wani kayan shaye-shaye in dai ba hura bace da sikireti ki hankali duk wanda za a ce dan shaye-shaye ne to wannan ba mijin aure bane in kuma kina ganin ba komai bane don Allah je ki auro dan shaye-shaye ki zo ki maida shi mijin yayinki ki gani firakanti in ma kina ganin yana babboye wasu halayya nashi wallahi tallahi in lokutan farko ne na aure kusan da inda ango yake akwai tiyayewa ko da dan iska ne to bai huddo iskancin satin aure sai tahiya ta danyi tahiya sai ya fito yanda Allah ya halice shi duk ƙaryan nan ta kare saboda haka ana son ki aure wanda ba ya harakar shaye-shaye su kuma matasa samari da yawa daga cikin su mutum sai ya ga ya taso bai ga uban shi na shan sigari ba bai ga uwar shi tana sa ba bai ga uban shi yana shan shisha ba bai ga uwar shi tana sha ba bai taba ganin wani mutumin kirki yana sha ba amma kawai shi abin da yake gani in dai fada ta kai fada to dole akwai tukunyar shisha cikin ta kuma ya kamata a ce cikakken dan iska shine wanda zai jagoranci hambada to shi kuma yana son ya zama lambawan cikin ɗan iska kenan dole ne koda ba aikin shi bane ba sana'ar su bace ba harkar gidansu bane yanzu ya dan kwatanta koyo to ya kamata bayan Allah su gane musamman matasa dida ina tafiya a gurguje ba nisan dogon sharhi amma anan zan dan falkar da matasa ƴan uwanmu waɗanda suka fada cikin jarabawa ta shan shisha da sigari wallahi tallahi ko ka gane ko ka Allah sa ka gane kana kashe kanka ne and direct mutuwa ce and direct kake maka kanka saboda wannan hayakin ka je ka bincika ka je to ya akai shi kanshi ma ba yahudan da yayi sigari sai da ya rubuta a kwalin sigari a tantiyon purvotir sante sannan da aka kamar mashayin sigarin ko ba su jin yaren horon shi ne ko komi yasa yanzu sai aka dora yo masu da san kin huhu konan ne ma'ana ko kunku ne kai ya kamata ka gane matsala shi ba yahudan kaga shi fa ba yahudan da ke karkarar sigari wai dan ya kwatanta ma cewa shi fa ya hita hakinka din yanda ka ta kwano kwatar ne baho kwanko mara fahimta to ya kamata ka gano wanga mugun abu ne ga hoton konan nan sai kenan dan Allah wannan ba yahudan bai maka adalci ba ya maka adalci iya adalci wallahi dan rubuta a kwali suke da faransa suka ga kamar mashayan wata kila ba su gane ba sai sai suka dora yo je san kin huhu konan ne dan a nuna ma yanda wannan ya kone haka naka zai kone akwai malaman da suka ce duk mashayin sigari in ya mutu shi ya kashe kanshi suka ce domin saboda wannan mutuwa ce wallahi duk masu bincike na duniya da musulmai da kafirai sun yarda cewa shan sigari kashe kai ne amma sannu-sannu duk mai shan sigari to kamar yana kashe kanshi ne sannu-sannu akwai wahala mutum ya zama ya maida kanshi mashayin shisha ko sigari kuma kaga ya doguwar rayuwa wahala ce da yanzu da za a ɗebo mashayan sigari na duniya ina tabbatar ma akwai wahala ka samu wanda za a cewa a rayuwar shi tun yana sauri yake shanta kuma sai da kai shekara 70 bai mutu ba a wahala ke da saurin mutuwa shi yawanci in wanda ya doguwar rayuwa cikin su shine wanda zai kai tankanta saboda kashe kai ne alqur'ani ya ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku inna allaha kana bikum rahima lalle Allah ya kasance mai tausayi ne a gare ku kenan Allah ya hi uwarka tausayinka Allah ya shi kasa ana cewa uwa ita ce karshen tausayi ko to uwarka Allah ya shi ta tausayinka sai sayan mata umarni sai ta kula da kai saboda shi ke da tausayi da Allah yace shi mai tausayi ne ka ku bayin na karku kashe kanku sai yace wa man yafa alzalika duk wanda yayi taurin kai yace sai ya kashe kanshi udwanan saboda ketare iyaka wa zulumin da zalunci Allah yace fa saufa nuslihi nara mu kuma zamu kona shi wuta wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah saboda haka Allah ta'ala ya tsare matasan musulmi game da shaye-shaye masu shan taba da shisha wanda da gaske suna neman mararraba game da shan ta ubangiji Allah ta'ala ya raba su da ita waɗanda kuma ba su neman mararraba ba su ma sa ranar bari ba to Allah ya hada su da ciyarsu na goma wanda kanshi zan tsayawa in zano kuma ko tammace na goma malamai suka ce mace ya kamata wanda zaki aura cikin sifofin shi in so samu ne ya zamo ba dan uwanki bane na jini kar ya zama muku santi cikin dangi ne auren gida ne ko yanzu malaman fiqh suka ce in so samu ne ba haramun bane auren gida amma dai in so samu ne kar ai yahi saboda da dalilai guda biyu dalili na farko auren wanda ke da kai zumunta ta kusa kusa yana sa a haiho iya dolaye in kana son diyanka ya zama wasu diyanka su zama takwalaye su zama dolaye ba su da kai ba su fahimta to ya zaman to an yi auren gida musamman ma auren gida in ya zama zumunta tana kudda kudda masana ilimin wirasa suka ce wannan yana haifar da haiho iya waɗanda suke da danyen kai ba su ganewa kaji matsala ta farko matsala ta biyu auren makusanciya auren dangi yana haifar da yanke zumunta idan ba a fahimci juna ba zaka ce auren gida ne aka yi to shi kuma aure kullum ana tunanin a iya samun daidaito a iya samun baraka to in aka kasa fahimtar juna aka yi saki yana iya zama sanadiyar yanke zumunta da dangi to a takaice waɗannan sifofin guda goma din namijin da kika samu yana da wannan sifofin ko to ki nemi auren shiruwa jallo in ma yake cewa yana son kike ya halatta kike kina son shi saboda a musulunci ana neman aure ne ta hanyoyi guda hudu hanya ta farko shine a nemi auren iya a wajen babanta ko waliyinta wanda yake da ikon ya aurar da ita kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi auren Aisha wajen babanta Abubakar hanya ta biyu shine ana neman auren mace a wajen ta ita da karan kanta kaje wajen ta kace mata kana son auren ta amma malamin fiqh sun ce wannan yawanci idan ya zama na zawara ce kenan wanda take wato kwararra ita wannan wajen ta kai tsaye ana zuwa wajen ta neman auren ta hanya ta uku shine ana neman auren wato hanya ta uku shine ana iya neman auren mace ta hanyar babanta ma'ana babanta shine ya nema mata miji kamar yanda Umar ibn al-Khattab ya dan Allah ta tabbata a gare shi lokacin da ya shi Hafsa mijinta ya rasu sai ya hadu da Usman yace mai ya kai Usman idan kana da bukata sai in aura ma diyata Hafsa Usman yayi dam yayi tunani sai yace nayi lissahi na ga bai dace in yi aure ba cikin wannan kwanika sai ya hadu da Abubakar sai yace ya kai Abubakar idan kana da bukata in aura ma diyata Hafsa sai Abubakar yayi dam sai bai ce i ba bai ce a'a ba bayan haka jim kadan sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya aiko neman auren ta ko da aka yi aure aka gama sai Abubakar ya hadu da Umar sai yace lokacin da ka kawo mani zancen auren diyanka Hafsa kaji bance maka komai ba yanzu haka kaji haushi sai Umar yace kware ka na ji haushin ka sai yace to abinda ya hana in baka amsa naji manzon Allah yana hirarta cikin jama'a sai na gano kamar yana son ta yace to in na ga ya ma nace manzon Allah yake son ta kaga na watsa sirrin manzon Allah ni ko bazan taba watsa sirrin shi ba in kuma nace ma ni ina son ta kaga nayi neman aure cikin neman aure to abin da yasa na kale saboda in manzon Allah ya hwasa ni sai in shiga amma tunda ya aura kaga shikenan zance ya kare To kaga kenan Umar ibn al-Khattab shi ya tashi yana neman mutanen kirki ya hada diye shi da su. Da haka in uba yana da diya yaga ya kamata ya tashi ya nema mata mazan aure daidai ne. Ita kuma diya mai tarbiya ubanta ba zai sha wahala ba ya zabo mata mutumin kirki ta yi waci da shi. Sai dai kuma dama babu auren dole a musulunci. Na ka tambaye ta ya miki tace bai mata ba to sai a ci gaba da neman wani kuma. Sai ba a murza gashin baki a ce wannan auren sai an yi shi. A san su uwaye haka suke. Ke tuka hikanki lantana yanzu in ce zan aura miki wani ki ce wai baki yarda ba to billahi allazi la ilaha illahu sai dai in mutuwa zaki ki mutu. A'a uba ka zalunce ta in kai ka haheta to kai Allah ya halice ka. Da haka ka bi dokan mahaliccinka babu auren dole a musulunci. Hanya ta hudu shine ita budurwa ko kuma ita mace ta je ta cewa na ina son ka. Wannan ba haramun bane a musulunci. Duk lokacin da mace ta fahimci ta ga mutumin kirki wanda take so ta aura to ko dai ta aika ta hanyar sako ko kuma in ita za ta zuwa da kanta ta ce tana son shi. Dalilin da yasa malaman fiqh suka ce wannan sai su ne hanyoyi guda hudu wanda ake neman aure da su. Wannan ta karshe wata mata ta taba zuwa da kanta tazo fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tace ya rasulullah jiitu li ahbalaka nafsi ya ma'aikin Allah nazo ne domin in bada kyautar kaina gare ka. Manzon Allah ya kalle ta sama da ƙasa. Wannan yana nuna ma ya halatta wanda zaka aura ka kalle ta sama da ƙasa. Manzon Allah ya aure ta sama ya kalle ta sama da ƙasa ya gaba ta mai ba. To manzon Allah yana da ɗabi'un kirki shine ma ake koyi da shi wajen kirki ko saboda ka tunda bata mashi baya za a kawai sai ya done kanshi kasa yayin shiru. Nan ma akwai karatu ga samari da ƴan mata. Ana nihin idan wani saurayi ya daure ya ce miki ina son ki to ba a mai wulakanci. Ka san wata ballaga zan mace ce wata iya rayuwa ba ɗabi'u. Wani zai dagargaje ya zo ya same ta ya ce wallahi ni kin mani ina son ki. Sai ta kalle shi sama da ƙasa. Ya ce yan mizanci da kai. To ke jahila ce baka ba ɗayan musulma ba ce. Inda kin karanci musulunci da tarbiyya ba haka ake ba. Da ya ce yana son ki kin ga ai ba fasiki ba ne. Ba zuwa ba ya ce zai zina da ki. Aure ya ce so yake yi aure ki. In kika ji ba kika ga bai miki ba. Shikenan sai ki samu magana mai daɗi ki faɗa mashi. Amma zancen wulakanci babu shi ga mutumin da duk wanda yace yana son ka ya mutunta ka. Kake dora kallon kan kina ganin ke wata irin tsalili ya ce ya za a yi a ce wanga yace yana son ki a'a. Ba haka nan ake yi ba. Haka kai ma namiji in Allah ya sa mace duk yanda Allah ya halicci mace da kunya wallahi wani lokaci idan so yace zuciyarta sai ta fito ta furta. To ka dibi matsayin mace da rauninta da kumiyarta hatta iya hutawa ta gaya ma wana ina son ka kai kuma saboda mutumin banza ne wulakantacce yanzu sai wulakanci ya fito daga bakinka. Wani ma kallon ta zai dore yana kalkashewa da dariya ke yanzu na ke kike so na yana ganin wai wai wata irin mayawa ce wai yana kallon kanshi yanda nike wise man nike wayayyen mutum nike dan zamani yanda nike jin kai na dan dagwai dagwai dan saurayi. Yanzu ke kamar kike kalle ni haka kawai kice kina so na ai ba irin ku bane suka dace ne. Haka sai ya wulakanta ta. To ya nuna shi ma wannan yana da duhun kai. Bai da fahimta. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mahallu shahidi shine wannan matai ta ce tana son Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kamar kana nihin lokaci yayi ko? In tsaya haka nan. To dan abinda na so in yi karatu in zana sifofin da ya kamata mace ta kalla ga namiji kuma sai in zana sifofin da ya kamata namiji ya kalla ga mace a wajen aure to amma wannan ya hana a tun daga malamai nan wurin ba matsala su ma su zo su taba zan dakata a nan wurin insha Allah a wani karo sai in zano sifofin da ake so a samu ga iya mace da aure ta amma kamin in sauka na ce kuma zan zana sifofin da in mace ta same su ga namiji to iya gudun ta iya ladata su da tun ga namiji ma da wannan sifofin to kwata kwata wannan ba ma abin tunkara bane. To bari in dan zana ko guda biyu in zana na farko daga ciki shine dan Daudu. Mutum kalli kato kiyar kace waso yake kama da mace shi Allah ya halice shi zungume ne amma shi yake Allah bai kyauta mai ba da yi shi shi kamata a ce mace shi akai yana tafiya yana kariya kai Allah dan dan Daudu yana kariya jiki yana wai hadda wani yanga hadda wani sangala hannu haka yake wai shi da tsiyashi wata maralle ya ce shi da tsiyashi yanzu shi yake shi ma kawai ya kamata a ce wata adika ce bai kamata ba a ce Rabi'u ne shi ko irin wannan in kika kalli mutum ki ga dan Daudu ne mai kamancece ne ya da mata wannan iya gure iyala da shi in kuma kina son ki yi aure irin auren da ake ce ma auren asara to kwaso wannan abin ki kawo gida ki ce shine mijinki sifa na biyu wanda zan zabo daga cikin sifofin suna da yawa shine wanda yake aiki a cikin otal ta ɗan shakatawa ɗan yawon shakatawa shi ma an ce ki hankali da shi wanda yake aiki a ina a otal amma otal ta ɗan yawon shakatawa kasan otal iri-iri ce otal ta ɗan yawon shakatawa saboda wanda yake aiki na wurin ana kyauta tsammanin insha Allah mutumin banza ne saboda suke dafa nama aladai su bada suke gyara giya su bada duk abin da Allah ya hana su za su yi in an musu magana su ce sana'a ce kin ga kenan kin auro bakin mugun abu don haka wannan baya cikin mazajen aure amma ba wai ina nihin din mai aiki otal ba yanzu akwai otal otal ko nan cikin maradi lahiyayyun otal ne na musulmai ba su da matsala amma akwai kai irin wannan otal otal kin ma wanda nake son in bada misalin su kusan gaskiya babu su wanga yankin nan dan haka misalin wanga bari in aje shi in sake wani bari in tsaya nan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum.